waliugiwa aka Allah yayi kun bakara zakaran da Allah ya luba ka zai cara mun ji mun gani dan albarka hukuma ba sada zuci ku da gyara aliugiwa master is the Lord. So here you come watching you do up Mr. Empowerment, the youth development, idea achievement, you do my gena mama niki azama zaki to lele ise adene chindera. Yeah.